A kowane watan Disamba dai ana didimar ranar cuta mai kare garkuwar jiki, ranar yaki da cin hanci da rashawa, sai kuma ranar yancin dan Adam. Abin kuma da hakan ke nufi in ji Amurka shine Najeriya na bukatar samun ci gaba a fannin lafiya, kyakkyawan shugabanci mai mutunta yancin dan Adam, da kuma Amurka za ta kasance da Najeriya don tabbatar da su. Jakadan Amurka a Najeriya Ambassador Richard Mills ya ce yau kimanin shekaru 20 kenan kasar sa na marawa Najeriya a fannin yaki da cuta mai kare garkuwar jiki. Ambassador Mills ya ce Amurka ta kashe zuzurutun kuɗi har kimanin dala miliyan 8.3 wurin samarwa 'yan Najeriya miliyan 1.5 maganin rage karfin cuta mai kare garkuwar jiki, wanda hakan ke kara karfa bangaren kiwon lafiya a Najeriya. Jakadan na Amurka a Najeriya ya ce samun nasara a fannin kiwon lafiya ya dogara ne akan kyakkyawan shugabanci, domin idan aka karkatar da akalar magunguna ko aka gaza biyan ma'aikatan kiwon lafiya albashinsu ko kuma aka yi odar magungunan jabu, waɗannan duka ka iya zama sanadiyar hasarar rayuka. Abin kenan da yasa Amurka ke son ganin an tabbatar da gaskiya. Amurkan ta ce samun nasarar waɗannan kuma duka ya ta'allaka ne akan mutunta yancin dan Adam. Cin hanci dai a Najeriya kusan ya mamaye dukkanin bangarorin rayuwa, abin kuma da ke kalata da hankali yake kuma ci gaba da ji hankalin shugabannin addinai irin su Professor Ibrahim Makari.
Domin babbar matsalan da ta hana kasar mu ci gaba corruption komai ka tabo kake ganin shine matsala. Wallahi da an matsa tobali daya ko biyu, an haka kasa mataki daya ko biyu, zaka je ka ince corruption ne dalilin wannan abin komai. To kuma corruption din nan fa ba da gaske muke yi muna san karshen shi ba. Dan ni na dade ina ma tunani wai shin zai yuyu dan Najeriya ya rayu ba corruption? Wani sector ne kan san corruption bai karar da shi ba, to haka wallahi har sai mun gyara.
To ko me kwararru a fannin kiwon lafiya ke cewa? Dr. Sale Abba wani likita ne a Najeriya.
Relationship ne na abubuwa kamar shi ainihin kiwon lafiya din, ingantaccen kiwon lafiya da kuma ainihin human right da kuma governance. So kamar wayannan ne abubuwa major points din anan. So relationship ne su ke, saboda abu na ɗaya shine in babu good governance din ba za a samu kiwon lafiya ba. Sa'annan kuma idan babu transparency and accountability ba za a samu good governance ba. In short shine dai kawai bayani.
Zakariya Maji Akuyam wani jami'in kiwon lafiya ne a Najeriya.
Wannan wani bangare ne da ya tabo kowa da kowa, kuma lalle alal hakika cin hanci da rashawa yana matukar tasiri wajen lalacewa da rayuwar bayin Allah baiwa sai ka shigo asibiti ka ga yadda abubuwa suke gudana. Wani lokaci akwai sakaci na hukumomin kasa na gwamnati, rashin kyakkyawan haƙoƙin ma'aikata din da allowances da kuma samuwar kayayyakin aiki ingantattu, waɗanda a yanzu in ka kula zaka samu da yawa daga cikin kasashen duniya suna amfani da ma'aikatan lafiya ne 'yan Najeriya waɗanda suke karatu a Najeriya, amma sakamakon rashin kyakkyawan haƙoƙi da kayan aiki da kuma infrastructure development na asibitoci da guraren kiwon lafiya shi yasa kake ganin da yawa daga cikin ma'aikatan lafiya suna ta etalawa kasashen ƙetare.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.